Zainab ta hada kayanta, ta haukar raƙumi, ta kama hanyar Madina. Ta kama hanyar Madina kenan sai Qurayshawan Makka mushrikai suka ji labari. Cewa ai matar Abul As ta fita ta tafi hijira. Suka ce maza Abu bayanta aje a dawo da ita. Ai matarsa ce. Kar a kuskura a bar ta ta isa Madina. To cikin waɗanda aka tura su bi sawunta, sai mutane guda biyu suka cin mata, suka same ta a hanya bata isa Madina ba. Akwai Habbar bin Aswad al-Asadi da kuma Nafi' bin Abdul Qais. Waɗannan mutane guda biyu su suka riski Zainab a hanya, bata ƙarasa Madina ba. Shi Habbar sai ciro ya zaro takobinsa. Ya samu kafar raƙumin da take kai ta baya sai soke shi. Raƙumin sai zabura, Zainab ta tsorita sai ta faɗo. Tsiru.
Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai ga watan Allah al-Muharram, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 11 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata, babin da muke karatu cikinsa daga wannan littafi na Nurul Yaqin, babi ne da ya ƙunshi bayani kan rasuwar matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Khadija. Mun yi bayani cewar wannan ya faru ne bayan fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga gurin da aka sanya musu takunkumi, shi da kabilar Banu Hashim ɗan kabilar sa kenan, da kuma kabilar Banul Muttalib. Bayan fitowarsa da kaɗan, Allah ya jarrabe shi da rasa matarsa wacce ya fi ƙauna a duniya. Wannan gabanin hijira da shekaru 3 kamar yadda bayani ya gabata. Mawallafin wannan littafi ya yi taƙaitaccen tsokaci dangane da wannan mata ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, dan ya bayyana wa mai karatu irin jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi manzansa da ita na rasa mutum mafi muhimmanci a rayuwarsa, ita ce matarsa Khadija, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita. To daga cikin ƙarashin bayani na mawallafin wannan littafi da zai ƙara fito maka da irin girman jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi manzansa da ita, ya ci gaba da ƙara nuna mana matsayin wannan mata ta manzan Allah Khadija a gurinsa. Ya ce wa qad jaa minha bi auladihi kullihim ma'ada Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin Khadija da matsayinta a gurinsa, dukkan 'ya'yansa ya zo da su ne daga gare ta, ta hanyar
ta hanyar ta ya same su, wato tare da ita ya haifi dukkan ‘ya’yansa, banda Ibrahim. ‘Ya’yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda shida, duka ya haife su ne tare da wannan mata tasa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta bayan fitowarsa daga Shi'bu Abi Talib da kaɗan. Duka ‘ya’yansa in ka ɗauke Ibrahim, daga Khadija ya same su. To wannan ‘yan uwa zai ƙara fito mana da girman jarrabawa da Allah subhanahu wa ta’ala ya jarrabi manzansa da ita, na ɗauke masa uwar ‘ya’yansa. Kenan duk wata jarrabawa da Allah subhanahu wa ta’ala zai jarrabi bayi da ita a yau, gabaninsu Allah ya jarrabi wanda ya fi su alkhairi da ita, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gabanin Allah ya ɗauke ta, wannan mata ta annabi ya ɗauki ‘ya’yan annabi ɗin suna ƙananu. Allah ya ɗauki ran Al-Qasim ɗansa na farko kenan, wanda da shi ake masa alkunya Abul Qasim. Sannan Allah ya ɗauki ran ɗansa Abdullahi, wanda ake masa laƙabi da At-Tayyib At-Tahir. Waɗannan duka suna ƙananu. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta’ala ya zo ɗauki rayuwar mahaifiyar waɗannan ‘ya’ya guda biyu da Allah ya ɗauki rayuwarsu. Kaga idan Allah subhanahu wa ta’ala jarrabi bawa a yau ta waɗannan fiskoki, to gabanin ya jarrabe shi ta waɗannan fiskoki ya jarrabi wanda ya fi shi alkhairi, shi ne manzansa sallallahu alaihi wasallama. Wannan bayani cewar dukkan ‘ya’yansa ya zo da su ta ɓangaren Khadija ne, ma’ana ya haife su tare da Khadija. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin hakan a jikinsa, kuma wannan ya sa yake ma Khadija kallo na musamman, domin yana ga ni’ima mai girma ta ‘ya’ya da Allah ya bashi, ya bashi ne ta ɓangarenta cikin jerin matansa. Akwai hadisi wanda Imamu Ahmad ya fidda shi cikin Musnad ɗinsa, wanda hadisi ne ingantacce. Hadisin an samo shi daga ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Take ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk lokacin da aka ambaci na Khadija matarsa, wacce Allah ya ɗauki rayuwarta, wadda muke bayani a kanta yanzu, ya kasance duk lokacin da aka ambace ta, annabi sai ya yi yabo a gare ta, ya kyautata yabo gare ta, ya kai makwara wajen yi mata yabo. Ummuna Aisha take ba da labari, ta ce wata rana sai aka ambaci Khadija, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe ta, ya yabe ta, ya kyautata yabo gare ta. Ta ce sai kishi ya bugi zuciyata, sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me yasa kake yawaita ambatanta matar da ta shuɗe a lokacin da ya shuɗe, mai jajayen dasori? Amin san dasori, dasori shi ne haƙora suke jikinsa, na'am, shi ne haƙora suke jikinsa, ko me ake nufin aka ce mai jajayen dasori? Haƙoranta sun zube, in ta buɗe kawai sai dai a ga jajaye, kamar tana, na'am, saboda shekaru tsufa, kamar ishara take cewar tsohuwa, tsohuwa da ta shuɗe. Gashi nan kuma Allah ya musanya maka da matashiya, to me yasa kake damun kanka da yawaita ambatanta? Kaga wannan al'amari ne na kishi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amsar da ya bawa ummuna Aisha, Allah ya dada ita, sai ya ce mata ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha, ya ce a'a, Allah bai musanya mun da wanda tafi ta alheri ba. Menene dalili da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida irin wannan martani? Sai lissafo su abubuwa kusan guda hudu waɗanda Khadija ta tattara su, alhali sauran matansa ba su samu wannan abubuwan ba. Abu na farko ya ce, kad amana bi idh kafara bi annasu, hakika ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce mu. Kaga wannan matsayi ne da Khadija ta samu wanda sauran matan annabi ba su same shi ba. To wannan matsayi nata yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da wannan martani cewa Allah madaukakin sarki bai musanya masa da wacce tafi ta alkhairi ba. Na biyu yace, wa saddaqatni id kadzabani an-nas, kuma ta gaskata ni a yayin da mutane suka karyata. Kaga wannan dalili na biyu kenan da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da wannan martani wa ummuna Aisha cewar Allah bai musanya masa da wacce tafi ta alkhairi ba. Na uku yace, wa wasatni bi maliha id haramani an-nas, sannan ita ta yalwata mun dukiyarta, nayi abun da nake so cikin dukiyarta, tamkar dukiyata a yayin da mutane kowa ya kankame dukiyarsa ya hana ni. Ita kuma ta sake mun dukiyarta, nayi bukatuna cikin dukiyarta da ƴaƴana da hidindimuna da ɗawainiyata, hatta haƙoƙinta da ke wuyana cikin dukiyarta nake mata. Kaga wannan duka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wacce ta samu wannan falala da annabi ke lissafowa. A ƙarshe sai ya ce, wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa, sa'annan kuma har ila yau Allah mai girma da ɗaukaka ya azurta ni da ƴaƴanta a yayin da ya haramta mun ƴaƴan sauran mata. Kaga kenan cikin matansa kakabba wadda ya haihu da ita sai Khadija ɗin, domin Mariya ba za a lissafa ta daga cikin matansa ba, tana cikin sadaka na manzon Allah, ma'ana kuyanga, kuyanga ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da cewa su daga cikin malamai na tarihi, in sun zo lissafo matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan karkare da Mariya, amma a asali annabi bai auri Mariya ba, sadakansa ce, ma'ana kuyangarsa ce, wadda kuma mun san addinin musulunci ya halatta mutum ya zo wa kuyangarsa, shine auma malakat aymanu. To natijar da zamu fita da ita karkashin wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa ummuna Aisha matsayin Khadija a gurinsa wanda ya dara matsayin sauran mata ta fiskokin nan guda hudu. Fiska ta farko ita ce wacce ta yi imani da shi yayin da aka kafirce masa. Fiska ta biyu ita ce ta gaskata shi yayin da aka karyata shi. Fiska ta uku ta sake masa dukiyarta ya yi abin da yake so cikin dukiyar, tamkar dukiyarsa, ba tare da canja fiska ko gori ba ko nuna kosawa ba. Mun san ɗan adam yana da nuna kosawa ko gajiya, ɗan adam yana da kosawa ko gajiya. Idan dai ya zama dukiyarsa ce kake amfana da ita yau da gobe, to zai iya gajiya ko kuma ya kosa. Amma Khadija ba a samu wannan daga gare ta ba. Sannan abu na ƙarshe, Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴaƴa daga gare ta. Wannan ƴan uwa yake nuna mana duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴaƴa tare da mata, to nan matar kar yayi wasa da ita, ya rike ta kamkam, kuma ya karrama ta ya girmama ta, saboda girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa na ƴaƴa tare da ita, a isharar da annabi yake yi kenan. An yanan matukar kun haihu da mata, to nan matar ka rike ta sosai, kuma duk wasu abubuwa da za ka gani daga gare ta na saba maka ko rashin kyautatawa, ka shanye, ka yi haƙuri, ka danne, ka cije ta ci albarkacin waɗannan ƴaƴa da Allah madaukakin sarki ya azurta ku da su, shi ma kawai ni'ima ce. To isharar da mawallafin wannan littafi yake yi mana anan kenan, wadda isharar tasa za ta fito mana da girman rashi da annabi yayi. saboda matsayin da Nana Khadija take da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin da Allah madaukakin sarki ya ni'imta shi da samun ƴaƴa har guda shida tare da ita. To kaga idan aka ce Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwarta, wannan ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai jira dadin haka din, saboda ya rasa mutum mai muhimmanci a rayuwarsa ita ce uwar ƴaƴansa. To a nan gurin, bayan ya yi magana akan rasuwar Nana Khadija kuma ya mana ishara dangane da girman jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzansa na rasuwarta, sai ya yi ƙoƙarin lissafo mana ƴaƴan da ita Nana Khadija ta haifa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda anan ya ce wa qad jaa minha auladuhu, ƴaƴansa sun zo daga gare ta, ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo daga gare ta, daga Khadija kenan. Kullihim, dukkansu, ma'ada Ibrahim, banda Ibrahim shine kawai ba daga Khadija yake ba, shi kuma ya zo ne daga Maryatul Qibtiyya. Ibrahim ya rasu yana dan wata 8 kenan, ko shekara ma bai cika ba. To anan sai ya ce fa minha Zainab, daga cikin ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya azurta manzon Allah da su ta hanyar Khadija, daga cikin su akwai Zainab. Wa hiya akbaru banatihi, ita ce mafi girman ƴaƴansa mata. Ɗansa na fari kamar yadda muka yi bayani a baya shi ne Al-Qasim, amma a cikin ƴaƴansa mata wacce take babba ita ce Zainab. Ya ce tazawwaja hafil jahiliyyati Abul As bin Rabi', tun a zamanin jahiliya Abul As ɗan Rabi' ya auri Zainab, Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan in ya ce tun zamanin jahiliya, ma'ana tun gabanin a fara yi wa annabi wahayi. Abul As bin Rabi' ya auri ƴar annabi ta farko cikin mata, ita ce Zainab, Allah yarda da ita. Abul As mutum ne wanda yake da kyakkyawan ɗabi'a, mutum ne mai kyakkyawan hali, mutum ne mai kyakkyawar mu'amala, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar masa da ƴarsa Zainab tun gabanin a fara masa wahayi. Suka rayu da shi da Zainab rayuwa ta girmama juna, saboda ita Zainab ta samu tarbiyya gurin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Abul As bin Rabi' mutum ne wanda yake da kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawar mu'amala, iya zama da mutane. To wannan yasa suka yi zama na soyayya da ƙauna da tausayi da jin kai tsakanin Abul As da Zainab. To bayan da aka fara yi wa annabi wahayi, mun san matarsa tana cikin mutane na farko da suka karɓi musulunci gurinsa. To zai yi wahala barewa ta yi gudu ƴarta ta yi rarrafe, in ji Bahaushe. Nana Khadija ba za ta karɓi musulunci, ‘ya’yanta ba su karɓa ba, shi yasa tana karɓan musulunci duka ‘ya’yanta suka karɓi musulunci. Ana fara ya annabi wahayi ta karɓi musulunci gun annabi ba tare da tararradi ko wata-wata ba, tana karɓanin matake ‘ya’yanta suka karɓa duka, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima, take suka karɓi musulunci ana fara annabi wahayi. To sai zamanto lokacin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, matarsa ta karɓi musulunci gurinsa da ‘ya’yansa gaba ɗaya, shi mijin Zainab baya gani. Abul As ya yi tafiya, tunda mutanen Makka ‘yan kasuwa ne, kuma kasuwancinsu galibi sukan ɗiba su yi nan da shi su yi can, musamman yankin Sham ko kuma yankin Yaman. Galibi in sun ɗauki hajar su ta kasuwanci can suke yi, in sun sayar sai su ɗauko hajar can su taho da ita Makka su zo su siyar, wannan ita ce sana'arsu. To shi Abul As baya nan, zai iya yiwuwa ya tafi fatauci lokacin da aka fara annabi wahayi matarsa Zainab ta musulunta. To bayan da ya dawo sai ya tarar da matarsa cikin musulunci, tana ibada tana bauta Allah shi kadai, ba ta da wani alaka da ibadan mutan Makka. Shi kuma yana bauta wa gumaka ne, yana kan addinin mutan Makka, shi mijin Zainab Abul As. To da yazo ya tarar da matarsa akan addinin musulunci wanda mahaifinta yazo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai bai karbi addinin ba. Me ya hana shi karban addinin musulunci? Alhali ya tarar da sirikinsa, shi aka aiko da musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ga matarsa, matar Abul As din, ita ma ta karba, ta karbi wannan musulunci da aka aiko manzon Allah da shi. To shi sai bai karba ba. Me ya hana shi karba? Shine wani wata dabi'a ce da galibi mutan Makka suke tafiya a kanta. Mutan Makka, Larabawan Makka, Quraishawa, ba abin da suka tsana, ba abin da suka wasa kamar kashi, kamar a jingina maka kashi. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya babban annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu bai karɓi musulunci gurin annabi. Amma fa ya fahimci cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya. Amma gudun kar a jingina masa kashi, ta yaya a ce ai ya mutu kan addinin yaro, sannan kuma ya mutu ba akan addinin iyaye da kakanni ba? Wannan ya hana shi karɓar musulunci. To suna da wannan ɗabi'ar, suna gudun kashi. To Abul As ba komai ya hana shi karɓar musuluncin nan da sirikinsa manzon Allah ya zo da shi, wanda matarsa Zainab ƴar manzon Allah ta karɓa ba, sai gudun kashi. Wane irin kashi yake gudu? Kar a ce ɗan kwali ya ja hula, a ce ya dawo ya tarar da matansa kan addini ya bi ta, wannan akwai soko, akwai sakwaloto, mata ta ja shi. Wannan shine kawai ya hana Abul As karɓar musulunci. Ba da haka ba da zai karɓi musulunci, tunda mun ce mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a, mai mu'amala, mai sanin ya kamata, amma sai ya ki karɓar musuluncin saboda gudun kar a jingina masa kashi, a ce ya bi mace, ya zama ɗan tace ko mijin hajiya. Wannan sai ya hana shi karɓar musulunci. Ita kuma sai ta ci gaba da musuluncinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, shi kuma yana kan addininsa na shirka. Sai suka ci gaba da rayuwa haka, har zuwa lokacin da mahaifiyarta ta rasu. Suna nan dai suna tare da ita da wannan miji nata Abul As, har zuwa lokacin da aka yi umurni wa mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya koma Madina. Shi yana kan addinin shirka, shi wannan miji na Zainab sirikin manzon Allah Abul As, ita kuma tana kan addinin musulunci. Annabi ya yi hijira da shi da sauran wanda suka musulunta daga Makka suka koma Madina. Amma ita Zainab, tunda mijinta ba zai yi hijira ba don bai musulunta ba, to wannan sai ya hana ta yin hijira. Suka zauna tare da mijinta a Makka kenan. Zainab ba ta yi hijira ba, duk da cewa tana addinin musulunci, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka ya koma Madina. Sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da ‘ya’ya guda biyu, akwai Umama bintu Abul As, akwai Aliyu bin Abul As. Waɗannan ‘ya’ya guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya azurta Abul As da Zainab da su. To Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, mun san a shekara ta biyu yaƙin Badar ya auku, wanda yaƙi ne da ya faru a filin Badar tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mutan Makka mushrikai, ɓangaren Annabi da shi da sahabbansa 310 wani abu, sai kuma ɓangaren mushrikan Makka kusan mutum 1000. Aka gwabza yaƙi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ba da gagarumar nasara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kashe adadi mai yawa na mushrikai wanda bai gaza mutum 70 ba, sannan ya kama adadi mai yawa na mushrikai a matsayin kamammun yaƙi, fursunonin yaƙi, wanda wannan adadin shi ma bai gaza 70 ba, saura kuma suka tsere. Annabi ya samu ganima, ya komo garin Madina da ganima da kamammun yaƙi, fursunonin yaƙi kusan mutum 70. To wannan yaƙin da aka fita na Badar, wanda aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikan Makka, mijin Zainab ya fito yaƙin, Abul As ke. Abul As ya fito yaƙin yana sahun mushrikai. ta nan kuma ga sirkinsa manzon Allah yana sahun musulmai shine ma komandan musulmai. To cikin hukunci na Ubangiji da aka yi yakin aka kare, Abul As sai fada cikin fursunonin yaki, cikin kamammun yaki, sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin Madina da Abul As a daddaure cikin sarka, ga sirkin manzon Allah a daure cikin sarka yana cikin fursunonin yaki da sauran waɗanda aka kama aka zo da su garin Madina. To abinda annabi ya musu na daga musu kafa su mushrikan Makka shine kamammun yakin nan ba zai kashe su ba, duk da shawarin sayyidina Umar a kashe su kawai, saboda babu wata daga kafa tsakanin musulmi da mushriki, kawai a kashe su, inji sayyidina Umar, domin annabi ya shawarce su waɗannan kamammun yaki na Badar ya kuke gai kamata mu yi da su. Sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullah, kamammun yakin nan duka dangi ne, daga dan uwa sai dan babba sai dan baba ni sai dan uma sai siriki, duka dangi ne, mu ya mu ne. To ina ga a karbi kudin fansa a sake su, wata kil gaba Allah ya azurta su da shiga musulunci, kudin kuma da za a karba zai amfane mu a yakukuwan da za su zo nan gaba. Wannan shawarin sayyidina Abubakar. Sayyidina Umar da yazo ya ce a ya Rasulullah, ai mushriki ba daga kafa, komin dangantakanka da shi dauke wuyansa kawai. Annabi sai karkata shawarin sayyidina Abubakar, har Allah ya saukar da aya ya maida martani wa annabi kan cewa ra'ayin Umar yafi, amma shi kuma ya karkata kan ra'ayin Abubakar. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo kudin fansa, duk wani wanda akwai danginsa ko dan uwansa cikin mushrikai a hannun annabi a matsayin fursunan yaki, in yana so ya fanshe shi ya kawo kudi na fansa, wanda kuma ba mai fansarsa shi zai iya fansar kansa, in ya iya rubutu da karatu ya koyar da ƴaƴan musulmai rubutu da karatu, wannan sai zama shine tukuiki na fansan kansa. To shine mutan Makka suka dinga aiko da dukiya dan a fanshi, su fanshi waɗanda suke hannun annabi fursunonin yaki. Zainab ƴar annabi sallallahu alaihi wasallama mijinta ayyana hannu, da ta tashi sai ta aiko da sarƙarta ta zinari dan ta fanshi mijinta, sarƙa kuma ta gada ne gurin mahaifiyarta. To sai ga sarƙa nan an zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yana kallon sarƙa ya san sarƙa, sai jikin annabi ya yi sanyi, ya tuno da matarsa Khadija. Sahabban annabi suka kula da yanayin annabi, sai suka ki karɓar sarƙar Zainab. Annabi sai ya shiru bai ce musu komai, kenan ya yadda da aikinsu. Sai suka sake wa Zainab mijinta ba tare da kuɗin fansa ba, annabi ya shiru bai ce komai, kenan ya yadda da aikinsu. Wannan ita ake kira sunna taqririyya, a yi abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya tanka ba, kenan ya yadda da abin da aka yi. Idan abun kuskure ne annabi baya jan bakinsa ya shiru, dan baya ganin kuskure ya shiru. Amma an kaga an yi abu gaban annabi ya ja bakinsa ya shiru, abun daidai ne, ba kuskure bane, ya yadda da abu. To shine aka mayar wa Zainab da sarƙarta mijinta, kuma aka sake mata shi ko dirhami ɗaya ba a bayar ba. To ya juya zai tafi, zai tafi Makka, sai annabi ya ce zo, sai ya dawo, sai ya ce idan ka koma garin Makka ka turo min Zainab, inda yanzu an maka goma ta arziki, Zainab kuma tana tare da kai, kai kana sahun mushrikai, har ma za ka fito da mushrikai ya kan musulmai, alhali musulman nan komandansu sirikinka ne, saboda haka in ka koma ka turo min ita. Ya turo masa ƴarsa Zainab, tunda shi ya kiya musulunta har yanzu. An yi ta daga kafa, an yi ta daga kafa, tunda mutum ne mai kyakkyawan hali. Annabi ya yi ta daga kafa fatan ya musulunta, ya ci gaba da zama da matarsa, amma bai musulunta ba. Bara aka zo wannan yaƙi ya auku, har ya fada cikin fursunonin yaƙi. Aka zo aka ana ƙoƙarin fansan fursunonin yaƙi, shi sai aka suke shi ba tare da fansa ba. Ya ce albarkacin ƴar annabi Zainab. To shine annabi ya ce in ka koma Makka ka turo min Zainab. Ya ce an yi an gama. Yana komowa Makka sai ya ce Zainab shirya kayanki ki je ki haɗu da mahaifinki. Zainab ta hada kayanta, ta hau kan raƙumi, ta kama hanyar Madina. Ta kama hanyar Madina kenan, sai Quraishawan Makka mushrikai suka ji labari cewa ai matar Abul As ta fita ta tafi hijira. Suka ce maza Abu bayanta aje a dawo da ita, ai matarsa ce, kar a kuskura a bar ta ta isa Madina. To cikin waɗanda aka tura su bi sawunta, sai mutane guda biyu suka cin mata, suka same ta a hanya ba ta isa Madina ba. Akwai Habbar bin Aswad al-Asadi da kuma Nafi' bin Abdul Qais. Waɗannan mutane guda biyu su suka riske Zainab a hanya, bata ƙarasa Madina ba. Shi Habbar sai ciro ya zaro takobinsa, ya samu ƙafar raƙumin da take kai ta baya, sai soke shi raƙumin, sai zabura. Zainab ta tsori ta, sai ta faɗo a kan dutse, tana ɗauke da juna biyu, take juna biyun ya zube, sai ta suma. To aka ɗauko ta ruwa-ruwa kamar ba za ta yi rai ba, aka dawo da ita garin Makka. Mijinta Abul As ya yi jinyarta, ta sha matsananciyar jinya kamar ba za ta tashi ba. To yau da gobe har Allah ya tashe ta, ta ji sauƙi, ta warware. Labari sai ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga abun fa da ya faru. Annabi sai ya tara sahabbansa ya ce, duk inda kuka yi ido huɗu da Habbar bin Aswad al-Asadi da Nafi' bin Abdul Qais, ku ƙona su. Annabi ya ce, duk inda kuka yi ido huɗu da su, ku ƙona su. Shikenan sahabbai suka tashi, kowa yana cikin fushi, zuciya ta zo nan. Allah suke su haɗu da Habbar ko Nafi, sai Annabi ya ce, a'a, ku dawo. Ya ce, babu wanda yake uquba da wuta sai Ubangijin wuta. In kun haɗu da su banda ƙuna, kawai ku kashe su. Suka ce, anyi an gama ya Rasulullahi. To shikenan Zainab bayan ta samu sauƙi a Makka da jinyar da mijinta Abul As ya yi, a ɓoye a asirce, sai ya turo ta Madina ba tare da mutan Makka sun sani ba. Har ta samu ta iso Madina, ba wanda ya ankara cewar Zainab ta tafi. Sai bayan isarta, labari yake iske mutanen Makka cewa ai Zainab ta koma Madina gurin mahaifinta. To komawanta Madina wannan na nuna Annabi ya raba tsakaninta da mijinta. Kenan yanzu an raba, babu aure. Damar da Abul As yake da ita yanzu ta kubce masa, shi ne ya musulunta, ya ci gaba da zama da matarsa. Bai musulunta ba, har ta kai ga Annabi ya raba su bayan wannan abubuwa guda biyu da suka faru. Bayan yakin Badar da aka yi, da shi Abul As ya yi musharaka a sahun mushrikai, sirkinsa kuma yana sahun musulmai, shi ne ma komanda, kuma ya faɗo cikin fursunonin yaƙi. Sannan kuma aka zo, ‘yar Annabi sallallahu alaihi wasallama za ta yi hijira daga Makka ta dawo Madina, mutan Makka suka mata ta’addanci. To Annabi sai ya raba tsakaninsu. Malamai suka ce, zai iya yiwuwa a matakin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙyale su, bai raba tsakaninsu ba, a lokacin ba a saukar da ayar da ta haramta auratayya tsakanin mushriki da musulma ba. Shi yasa Annabi sai ya basu. Sa'annan kuma Annabi yana fata wannan miji na Essa, Zainab, ya karbi musulunci, tunda mutumin kirki ne mai kyakkyawar ɗabi'a. Ka gan ya karbi musulunci, an samu riba biyu, ga musulunci ga addini, shikenan sai ya ci gaba da zama da matarsa. To amma duka dama da ya kamata a bashi, duk Annabi ya bashi kusan tsawon shekaru 15 ya kwashe yana zaune da Zainab, tana cikin musulunci, shi yana cikin shirka. Duk Annabi ya bashi dama har shekaru 15. Kaga an yi shekaru 13 a Makka da fara yin Annabi wahayi. Annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, aka shekara 2 a Madina, aka yi yakin Badar, duk bai musulunta ba. Kaga yanzu duk wata dama ta wuce masa. To sai Annabi ya raba tsakaninsu da Zainab ta dawo garin Madina. To wannan abin da ya shafi rayuwar Zainab a Makka ke. abinda zamu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa kafin mu je gaba, zamu fahimci cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amanar da Allah madaukakin sarki ya danka a hannunsa ta yaya ya kula da ita. Ta yaya zamu fahimci haka? Ta yadda ya bada nagartacciyar tarbiya wa ƴaƴansa. Zainab tana daga ciki, ta samu tarbiya gurin mahaifinta. Abu na biyu, da ya tashi aurar da ita, sai da ya duba mai kyakkyawan ɗabi'a, mai kyakkyawan hali, shine Abul As, sai ya aurar da ita gare shi. Shine malamai suka ce wannan yana nuna maka duk wani wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴa mace, to abin da yake tilas, abin da yake wajibi a kansa, ya kyautata tarbiyyarta kuma ya aurar da ita ga mutumin kirki mai kyakkyawan hali. Haka annabi ya yi akan wannan ƴa tasa Zainab. Don yayi haka ya sauke nauyin da ke wuyarsa. Amanar da Allah ya danka hannunsa ya kiyaye ta, bai tozarta ta ba in yayi haka dangane da ƴarsa mace. Shine annabi ya ce, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idan mutum yazo yana neman ƴarku, kuka yarda da addininsa, kuka yarda da halinsa, mai kyakkyawan hali ne, to ku auren masa. Kar ku tsaya sai an samu mai mota ko kuma mai babban aiki ko kuma hamshakin ɗan kasuwa. A'a, an yarda da addininsa, an yarda da halinsa, kuma zai iya riƙe ta, yana da ɗan abin da zai iya ciyar da ita, kawai ku auren masa. In ko ba ku yi ba, to abin da zai biyo baya fitina ce za ta biyo baya a ban ƙasa da ɓarna mai girma, in ji annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi aurar da ƴarsa ya mata zaɓi na musamman, ya samu mata miji wanda yake mai kyakkyawan ɗabi'a, miji wanda yake mai kyakkyawan hali. Wannan abu na farko kenan da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan takaitacciyar kissa da muka karanta ta. Abu na biyu, zamu fahimci yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kyautata mu'amalantar ƴaƴansa. Zamu fahimci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyautata mu'amalantar ƴaƴansa. A fiskar da za ta fito mana da wannan, yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Zainab tare da mijinta, bai raba tsakaninsu ba, bai hantare ta ba, bai ce ke da Allah kin musulunta, mijinki yana kan shirka, kuma ce ki ta zama da mushriki. Annabi bai mata haka ba, saboda yanda yake kyautata mata mu'amala, ya bada dama wa mijinta don su ci gaba da zama tare saboda ƙaunar da ke tsakaninta ita da mijinta. Sannan kuma lokacin da aka dawo daga yakin Badar, da Zainab ta aiko da sarƙarta, sahabbai suka kula da yanayin annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ki karɓa. Annabi bai ce a ku karɓa ba, duka wannan za a fassara shi kyautata mu'amala annabi wa ƴarsa Zainab. Ya mata halacci, an sake mata mijinta ba tare da tabiya ko sisi ba, duka wannan za a ɗauke shi a matsayin ta yadda ya yi ƙoƙarin shigar mata da farin ciki cikin zuciyarta, tunda yanzu ya yar mata da sarƙarta, kuma mijinta an sako shi ai za ta ji daɗi. To wannan kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda da annabi ya tanka ba za a mayar da annabi ya tanka ba za a sake mata mijinta ba, amma sai bai tanka ba yi shi. To shine malamai suka ce nan zai nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ta mu'amala ma wannan ƴata sa da ma sauran ƴaƴansa gaba ɗaya. Da abu na uku da zamu ɗauka ƙarƙashin kissar da ta gabata ɗin, fahimci ƙauna da soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma wata Zainab. A ina muka fahimci haka ƙarƙashin kissa ɗin? Annabi ya bayar cewa waɗanda suka yi ma Zainab ta'addanci, duk inda aka haɗu da su a ƙona su. Wannan mai zai fassara maka tsantsan ƙauna da annabi yake yi wa Zainab. yace duk inda aka yi ido hudu da Habbar bin Aswad dil Asadi da Nafi' bin Abdul Qais a Kuna, saboda irin kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa wannan diyata sa yasa ya bada wannan umurni, har ya zama kamar ma annabi yana ga ya ketara abin da ya kamata a ce bai ketara shi ba, to sai ya sake canja wannan umurni cewar a akar a kona su kawai a kashe su, saboda ba wanda yake ukuba da wuta sai Ubangijin wuta shine Allah subhanahu wataala. To amma tsokaci na ƙarshe da zamu shine Habbar din nan ai shine tsoratar da raƙumin Zainab har ya kai ta ga faɗowa daga kan raƙumin, wanda haka to wannan Habbar din karkaji haushinsa ko ka rike shi cikin zuciyarka, ya musulunta ranan yakin fato Makka, domin sahabbai suna Allah Allah su kicibus da shi su kashe shi umurin da annabi ya ba su a baya, sai ya sando ya sando ya lallabo ya lallabo ya zo gaban annabi ya ce ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, aga magana ta kare ya shiga musulunci, annabi sai ya hana ya ce kar a kashe shi, saboda ai annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya ce fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahu, yace an umurce ni in yaki mutane in yi ta kashe su in basu karbi musulunci sun ce ashhadu alla ilaha illallah, sai ce hatta yashhadu alla ilaha illallah, har sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, sun daina bautan gumaka wa anna muhammadar rasulullah, kuma sun shaida annabi Muhammadu manzon Allah, yace fa idza fa'alu dhalika in suka aikata haka suka yi shahada cewar Allah shi kadai yake abun bauta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sa ne, annabi ya ce asamu minni dima'ahum, sun kare jininsu sun kange jininsu daga gare ni, yanzu Habbar da yazo yayi shahada ya kange jininsa daga annabi, ya kange jininsa daga sahabban annabi, annabi sai ya ce to kar a kashe shi, annabi ya hana a kashe shi tunda yanzu ya musulunta, to yanzu ya musulunta za a lissafa shi cikin sahabban annabi, tunda dama sahabin annabi shine mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika, wannan shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya hadu da annabi sanda ya hadu da annabin yana mai imani da annabi kuma ya mutu akan haka, wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku za a kira shi sahabin annabi, Habbar bin al-Aswad al-Asadi ya cika waɗannan sharuɗa guda uku, ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya haɗu da annabi ya yi imani da annabi kuma ya mutu kan musulunci, kaga kenan yana cikin sahabban annabi, sahabban annabi kuma daga cikin wajibanmu a gare su mu so su mu kaunace su mu jinjina musu mu yabe su mu koyi da su kuma mu nema musu gafara gurin Ubangiji subhanahu wataala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, wannan umurnin da Ubangiji ya bamu dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda suka zo bayan sahabban annabi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, abinda suke fadi shine ya Ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu komawa gare ka suka koma da imani su ma ka gafarta musu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, karka sanya gilli da gaizi a cikin zukatunmu na muminai, kaga Habbar anan mumini ne, muna roƙon Allah kar ya sanya jin haushinsa kiyayyarsa cikin zukatunmu tunda mumini ne, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, to saboda haka wancan abu da ya faru hukunci ne da kaddara ta Ubangiji, shi kuma al-islamu yahdimu ma qablahu, al-islamu yajibbu ma qablahu, haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, musulunci idan yazo abubuwan da suka gabace shi yana goge su yana rushe su to yanzu abubuwan da Habbar yayi a baya yanzu tunda ya musulunta daga baya abubuwan da yayi a baya musuluncin sa ya goge shi musuluncin sa ya rusa shi shine al-islamu yahdumu ma qablahu to saboda haka bai kamata wani cikin musulmai idan yaji irin abin da Habbar yayi wa diyar annabi ya to da ta dawo Madina sai ta zauna karkashin kulawar mahaifinta ta rayu a garin Madina shi kuma garin Makka na zauna